the highest, kay ka dai mai girma. Hosanna in the highest, kay ka dai mai girma. Hosanna in the highest, kay ne mai girma. Hosanna in the highest, kay ne mai girma.
Raise your voice and sing. Hosanna.
Nigeria, kay ne mai girma. A rayuwata kai kare mai mulki. Ni na mika komai na, ni na mika karfi na. You alone deserve all the glory. At the mention of your name, every knee must bow.
Babu, what does it
chicken.